La 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 hu, la 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 hu ya baru.
La 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 hu ya baru.
La 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 la, la 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 hu. La 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 ya baru.
La 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 la.
La 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 ya kabi, la 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 ya baru.
La 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 ya
kabi, la 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 ya baru. Kora sau saida sara
la
la la la ka ti la 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 baro akana ka kare ti na gun se farfare sanda ka fara
la 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 ka ti la 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 baro
Alan sasata bai su tuka sashin rufa jinin azara
la 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 ya kaji la 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 ya baro
ya kafi kaban kulawa hura wutar maki ai dan suka hura
la 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 ya kaji la 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 ya baro
sunan zuba hakikar sirri ce tijani ba na kakara
la 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 ka ji la 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 ya baro
e baban fadila ka yi zauja ka zama doga zakir nura
la 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 ka ji la 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 ya baro
Shehu a ke labari ko an fade shi ban saurara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
to ga shehu mai kake nema malam zan tuka nake kai shara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
Bai sano in ka ce ka san shi lokacin ka fara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
ai shi ba ji shi ba gani shi kawai lamarin sa sai saurara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
karshen ta ba kuri mutuno ga na karshe ashe da kai aka fara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
ai shi ne ake ganin mamaki kunna mu kai yake saurara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
Ga wata gazara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
mai jin na je ba shi ke ji daga na ce ka za da an saurara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
ban kashi ya gusar da dukan dahuwa da kai zandara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
ya mai taimako da annema karata kawai muradi ka dora
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
kai duba na lidibi kai mun domin bai tuka na goran faira
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
ni kaunar ka ce ta zana wadata da komai gani ka sa saurara
la 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 ya ka ji la 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 ya baro
shehu na yirga dara gida na masu gida ne duk wasu kullum shi ka gyara ai ji she wuci as ga du duka mun bi shi ba su mi da dubara sai ta alkiblar masana duka shi suke saurara ai shi ne ya bude kofar soyayya kuma ya tattara mi ya kora shine yazo da faida wacce shi tijani yayi shara ai mai san kashe wuta kace ne shine ake kira dan faida ke sari tafiyar mu shehu ka gyara ai bai jin jiki da zuciya yayi gausal wala ka sayin dara yo sayun bayu ji sirrin nan daga tare cikin yaban da ka tsara ai sai shugaban Ali ta gausi ka bude zuciya ka dura ai mai barka kowa yake ka yaya sara ai ni san guri ka sasam ko maki yayi ya dansa ne fai kora zulma arbi ya gausi ba ti kusai saurara ai sunan abil futuwa ti kai ne ya shehu na fada na gara salami ya gausi kai ka zo da goran baida ai kai ne a doga abdul kadir kai ne ka sa na danda macara kazo a dan Usman na kafin ga ka hade ka wala to kazo a sirkin mai tota matari a shede kai aka tara fito baje nuni cikin san ka ya dalal wasara
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
ai kai ne kake da sheyi wazi na ba tsara har ya bankai tsara
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
kai ne adan sharabo baga kuma dafi da sirka ya tara
la ilaha illallah
ai kai ne abi yaban Ilyas ba gobir na shiga Muhammad Kaura
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
ga tanta mamushi da baji jane ga jazuliji kan zara
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
eh ya shewi dai sa ta maza jannan na ka samu rayuwa baira
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
na gaida Abdurrahman mai kokari a aikin fayira
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
ajai batu murada Allah yayi ma baiwa da martabar kai kara
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
Amalabi Yunus sha kurmin ka Madina yarwa ka wuce tsara
la ilaha illallah ya kaji la ilaha illallah ya balu
to mai tambayar ku suna na ta kakarramin mawakan fayira la ilaha illallah la ilaha illallah ya baro